لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani danki ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 25 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 3 ga watan 9 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
mu'amala ta yake yi a kauyuka sai ka sai sa ka ba mu lokacin da ya sanya girma sai a sai na sa duka kudin san rabin kudin kuma sai a raka gida duka da kirge ina ya haɗa
wai wata mu'amala ce wadda galibi akan yi ta a cikin kauyuka mutum yakan sayi sa sai ya damka ma wani akan cewa shi zai kula da kiwata wannan sa abin da ya shafi cin sa da shan sa lokacin da wannan sa ya girma sai a kai kasuwa a sayar idan aka sayar da shi farko sai a ware iya kudin saki a lokacin da aka saye shi misali an saye shi jika 100 yanzu bayan an kiwata shi an sayar da shi jika 200 to sai a ware wannan jika 100 kudin sa yadda aka saya wannan kuma jika 100 da aka samu ta riba sai a raba tsakanin shi wanda yake mai dabbar da shi wanda yake kiwata yin hakan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta shine nau'in kasuwa wanda ake kiran shi al-mudaraba na abaka jari na cewa ka je kai kasuwa kuma a ayyana maka ga nau'in kasuwar da ake so a yi lokacin da aka zo aka yi lissafi aka ga kuwar kudi ta fito abinda aka samu na riba sai a raba tsakanin shi mai dukiyar da shi wanda aka ba an gane ku kina a iya yarjejeniyar yadda aka yi a farko din ma aka sa uku shi ya dauka shi biyu shi ya dauka daya ko kuma a raba tsakiya duka wannan ba matsala bane kamar yadda nau'i ne kuma kamar ai irin al-muzara a ce da aiki na ka bada gona mutun ya noma in ya noma abinda aka samu na amfani a raba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danka ma yahudawan Khaybar gona kai na cewa su noma din suka noma abinda aka samu na amfani za a raba tsakiya su su daure bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daure bi na'am na'am
Allah ta bada kuwa sai ya dai ai wa daya duka ta wanda aka ci ko kuma ta wanda ta wanda
kamar na aje a saru a saida
a ba ta kuwa sai
dai eh
wa daya shi ta ne shi ko kuma wanda
to shi yadda aka yi shi ma wannan yana halatta kamar misali a baka kiwon dabba kenan na cewa misali bayan a ce ɗaya na farko na mai ita ne waɗanda za su biyo baya kuma na wanda yake bai wannan ne, amma abin da ya kamata a baka kiwon dabba kawai abin da aka samu na ƴaƴa din nawa ne kenan tsakanin ku za ku raba, wannan shine ya fi dacewa. Wai dangane da kulli da shaidani yake yi a kan bawa wanda ya kwanta ba tare da ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, kulli uku da yake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, wai shin wannan kulli da shaidani yake yi ya takaita ne ga baccin dare ko kuma har baccin rana? Iya abinda ya zo na nasi baccin dare ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, karshe mutum sai ya wayi gari yana cikin damuwa da bacin rai a sababin wannan kulli da shaidani ya masa, saboda bai bi ba ta hanyar da Allah zai kare shi game da wannan kulli da kuma yadda kullun zai warware idan mutum ya farka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, idan mutum ya farka ya ambaci Allah kulli ɗaya sai ya warware, idan ya je ya arwalla na biyu ya warware, idan ya je sallah na uku sai ya warware, sai mutum ya wayi gari yana mai nishadi da walwala da murna. Don haka dai kamar yadda nassin hadisin ya zo, bacci ne wanda yake na dare, ba bacci ba wanda yake na rana. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ba waɗanda ake lallashin sukatansu da ma wasunsu daga cikin kumsi na ganima da abin da ya yi kama da haka, wanda kar mu manta bayani ya gabata. Al-mu'allafatu qulubuhum, abin lallasar zukata nau'i ne ɗaya daga cikin nau'ika takwas wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin suratu Tauba, wanda ake sarrafa dukiyar zakati zuwa gare su fuskoki guda takwas. Idan aka ce abin lallasar zukata kamar yadda bayani ya gabata, farko akwai kafirai waɗanda suke sababbin musulunta, waɗanda ba su jima da musulunta ba, ba su samu nutsuwa a cikin musulunci, to wannan akan ɗau wani abu daga cikin ganimar yaƙi kuma su yi a basu, ko kuma daga cikin zakka, domin wannan dukiya da ake basu ta ƙara wato tabbatar musu da nutsuwa a cikin musulunci. Wannan su ne nau'i na farko. Nau'i na biyu, akwai kafiran da ake kwaɗayin musuluntarsu, wannan su ma akan ɗauka a basu domin abinda aka basu ya kwaɗaitar da su zuwa shiga musulunci, kamar yadda ta hau wannan hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hure jama'a da dama waɗanda sun wuce a lissafa a sababin kyautar da manzon Allah yake musu suka rungumi musulunci. Na uku, akwai kafiran da ake jin tsoron sharrinsu da muguntarsu don kada su fada musulmi, to wannan akan iya ɗauka a basu domin a dakushe kaifin tsaurin kansu. To wannan gabaɗe waɗannan nau'ika uku su ne ake kira al-mu'allafatu qulubuhum. To shi ne a nan malam ya yi babi wanda ke bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗau wani abu daga cikin kumsin ganima ya ringa ba waɗanda suke abin lallasar zukata. Malam ya zo da hadisai da dama a ƙarƙashin baban. Hadisin da muka tsaya a kan shi shi ne hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa anna nasa minal ansar wasu mutane daga cikin mutanen Madina ma'ana wasu jama'a daga cikin mutanen Madina sun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam min amwali hawazina ma afa'a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya dawo ma manzansa daga cikin dukiyar hawazin abin da ya dawo masa wanda lafazin afa'a an ciro shi ne daga alfai alfai alaramci shine ar-ruju dawowa dan haka ita ganima ta yaki ake ambatanta da alfai me yasa saboda daman waɗanda suka cancanta game da dukiyar Allah subhanahu wata'ala su ne bayin sa mu'minai masu tauhidi a duk lokacin da mu'minai suka yaki kafirai suka wawushe dukiyarsu to tamkar daman dukiyarsu ce su mu'minan ta dawo gare su dan haka ake kiranta alfai an gane kamar yadda daman abu ne naka ya shiga hannun wani Allah ya baka iko kai galaba akan shi ka kwato wannan abu to ya abunka ne kenan daman ya dawo gare ka dukiyar Allah daman ta bayi ce waɗanda suke mu'minai domin ta zame musu taimako da agaji akan kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta duk wani kafiri da duk wani arne duk abin da yake ci na dukiyar Allah subhanahu wata'ala sai yayi aman shi a ranar kiyama saboda bai cancanta ba hawazin sune kabilun da suke zauna a nan Hunayn kamar yadda shine a nan yace fafafika lokacin da aka gama wannan yaki na Hunayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hadu yu'di rijalan min quraishi limi'ata min al-ijil manzon Allah yakan dauki raƙumi 100 sai ya danka ma wani daga cikin wato mazaje waɗanda suke na kafiran quraishawa shine yace fafika manzon Allah ya hadu yu'di rijalan yana ba wasu mazaje min quraishi wato daga cikin quraishawa alimi'ata min al-ibil raqumi 100 manzon Allah yakan sa a lissafa sai a kira yawa ne sai a ce masa karfi wanda shi daman yakin Hunayn kai tsaye ya biyo baya ne bayan fathu makka domin fathu makka an yi shi ne a shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gama fathu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da daukan wani lokaci mai tsawo sai aka wuce yakin Hunayn wanda galibin waɗanda suka musulunta a fathu makka da su aka tafi yakin Hunayn wanda manya-manyan mutanen makka waɗanda suka karbi musulunci a wannan lokaci duk da su aka fita yakin Hunayn kaga ba su jima ba da musulunta kamar yadda hadisin Abu Waqid al-Laysi Allah ya kara masa yadda yake cewa lokacin da muka fita yakin Hunayn mun wuce da wata itaciya ta magariya wanda kafirai suke rataya mushrikai suke rataye makammansu a cikinta domin neman albarka in sun fita fagen daga su yi galaba akan makiyansu sai muka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullahi ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq ya rasulullahi ai mu ma ya kamata ka kebance mana wata itaciya mu ringa rataye makammanmu domin neman albarka kamar yadda su makiyanmu mushrikai suke da tasu manzon Allah ya kabbara manzon Allah sai yake cewa laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa tabbas kun fada yadda wato banu isra'ila suka fada ma annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ash-shahid dai a takeice a cikin hadisin shi Abu Waqid da yace wa nahnu hudafa'u ahadin bi kufr yace muna sababbin wato rabuwa da kafirci ma'ana ba mu jima ba da musulunta kenan shi yakin Hunayn kai tsaye ya biyo ne bayan fathu makka to shi ne anan su waɗanda suke wasu mazaje daga cikin quraishawa domin alallashi zukatansu su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci manzon Allah ya kalli safara kumi 100 sai ya damka ma mutum daya, wanda wannan yana nuna mana wato shine kai matuka na kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai gaya a wajen kyauta. Mun yi bayanin cewa matsayin raƙumi a wancan lokaci kamar matsayin telamce a yau, misali kamar yau a ɗauki telam 100 a ba mutum, to kaga ba kowa bane ba zai iya wannan. Shi ne faƙalu, su waɗannan mutane daga cikin mutanen Madina sai suka ce ya kafirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'di quraishan wa yad'una, suka ce Allah ya gafarta ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, yanzu zai ringa ɗaukan kyauta ya ma Qurayshawa, mu kuma ya kyale mu. Wasu yuquna taqdiru min dima'ihim, alhali takubban mu na diga game da jinanansu, mu fa muka je muka yake su. Ai in a hankalce an gane ko ba a shar'ance ba, su suna ganin kenan su ya dace a ce an ɗauka an ba. Shi ya sa suka yi wannan, su a iya tunaninsu suna ganin cewa su ya fi dacewa a ma irin wannan kyauta, saboda me ya sa su suka je suka yaƙi kafirin Qurayshawa suka musuluntar da su. To amma an ɗauka an ba su, su an ƙyale su ba a ba su ba. Anas Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa sai yake cewa fa hujjisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maqalatihim, sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da wannan faɗata su. Me za a yi? Fa arsala ila al-ansar, kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ma su mutanen Madina. An gane ko waɗanda suke tare da shi a wannan yaƙi da aka fita gaba ɗaya, fa jama'ahum fi kubbatin min adam, manzon Allah ya haɗa su ya tattara su a cikin wata kubba ta jimammiyar fata. Wanda aka ce adam shine jimammiyar fata, kubba ko shine ɗan ɗaki da ake yi ne kamar bukka wanda ake yi na tanti da sauransu. Walam yad'u ma'ahum ahadan ghayrahum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi kirayi dide da mutum daya daga cikin jama'ar da suke tare da shi in banda mutanen Madina, su kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance da wannan kira. Walam majtama'u, lokacin da suka hadu gaba daya a cikin wannan kubba, ja'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo musu. Faƙala, sai ya ce da su, ma kana hadisun balagani ankum, wai wani labari ne ya cin mun daga gunku, ku faɗa mun in shi. Wannan kenan at-tasabbut, in aka zo aka ce maka wane ya faɗi kaza, to ka jinjine shi ka ji wai abin nan haka ne ya faɗa ko bai faɗa ba. Shi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana hadisun balagani ankum, wai da wani labari ne wanda ya cin mun daga gunku, an ce kuna cewa kaza kun ce kaza, ku faɗa mai inji. Qala lahu fuqaha'uhum, masanan malaman su mutanen Madina sai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce da shi amma zahu ara'ina, sanin dai waɗanda suke masu hankali daga cikinmu, su wane ne masu hankali da tawa kenan. An gane ko? Saboda hankalin dattijo da na yaro ba daya ba ne. Idan ka ji an ce zura'ai, dattijo kenan wanda ya goga ya al'amura yau da gobe, shi ne suka ce amma da ara'ina, sanin dai waɗanda suke masu hankalinmu manya dattawa, ya manzon Allah falam ya kudu shay'an, ba su ce uffan ba, komai ba su faɗa ba. Wa amma unasun minna hadithun asnanuhu, amma sanidin cewa wasu mutane daga cikinmu waɗanda suke masu karancin shekaru kenan, yara matasa, faqalu, su ne suka ce yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Allah ya gafarta ma manzon shi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Yuudi quraishan wa yatrukul ansar, yanzu ya ringa kyauta ga quraishawa, mu mutanen Madina ya kyale mu. Wasuyufuna taqiru min dima'ihim, alhali ta kubban mu tana diga game da jinadan su. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam sai yace da su, inni la uudi rijalan hadithun ahaduhum bil kubr, manzon Allah yace ku san da cewa ni ina yin kyauta ne ga wasu mazaje waɗanda zamanin rabuwar su da kafirci, wato abu ne wanda yake sabo, ma'ana basu jima ba rabuwar su da kafirci, sababbin musulunta ne, shine hadithun ahaduhum bi kufr, ma'ana sababbin musulunta wanda basu jima ba rabuwar su da kafirci. Kaga anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana musu hakikanin abinda ya kai shi yake banci su kafiran Qurayshawa, wannan kuma da suke ma'ana mazaje daga cikin Qurayshawa sababbin musulunta yake banci su da wannan kyauta, kuma bai yi ba ga mutanen Madina. Manzon Allah sai ya ce amatar dauna, kina wannan yana nuna mana idan kamar aka tuhumce ka da wani abu wanda ana ganin cewa kuskure ne kai, to ya kamata anan ka bayyana dalilin abin da yasa ka yi. Kenan in mai fahimta ne, mai ganewa ne, zai iya ganewa ya karɓi hanzarinka, in kuma ba mai fahimta ba ne, to in dai abu ne wanda yake babu wani son kai, abu ne wanda yake na gaskiya ya dace, to kar ka waiwaya zuwa duk abin da za a faɗa. Kenan in har ma su waɗanda suke tuhumar ka a lokacin nan ba su fahimta ba, tana iya yiwuwa bayan wani lokaci su gane ga manufarka. Shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu cewa ga dalilin abin da yasa yake banci su waɗannan mazaje da wannan kyauta. Manzon Allah sai ya yi wata kalima dan ya lallashi zukatansu su ƙara gamsuwa. Manzon Allah ya ce amatar dauna, ya ce yanzu ku mutanen Madina ba za ku yarda ku amince ku gamsu, an ya zahaban nasu bil amwal, jama'a su tafi da dukiyoyi zuwa garinsu. Wa tarji'u ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ku kuma ku koma gidajenku wato da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu wannan ba zai kayatar da ku ba, ba zai gamsar da ku a ce jama'a sun koma garuruwansu da dukiya, ku ko kun dawo gida da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sai ya ce da su, fa wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na, ma tanqalibuna bihi khairu mimma yanqalibuna bihi, abinda za ku koma da shi gidanku Madina, garinku Madina. Manzon Allah ya ce wallahi ya fi alkhairi game da abinda za su koma da shi zuwa garuruwansu na dukiya. Qalu, gaba ɗayansu sai suka ce bala ya Rasulullah, kwarai ya manzon Allah, abinda ka faɗa haka ne, kada radina mun gamsu ya Rasulullahi, mu mu dawo gida Madina da kai, su kuma su tafi da dukiya. Dama ita dukiya ɗayan bici, kana raye ta ƙare ta barka, ko kuma ka mutu ka barta, shi kuma lamari na lahira baya ƙarewa. Wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa, cin nasara a makoma lahira ko yana karkashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To gaba ɗayan manzon sun dawo da shi garin su Madina, wani abin alfahari ya wuce wannan. Faqala lahum, manzon Allah sai ya ce da su, innakum satarawna ba'di atharatan shadida, lalle ne bayana, manzon Allah ya ce za ku ga san kai wanda yake mai tsanani. Idan aka ce athara shine wato mutum ya fifita kansa ko ya fifita wani nashi da abin da yake na jama'a, dukiyar jama'a, ya zamanto mutum ya fifita kanshi ko ya fifita wani nashi, alhali kuma kowa ga waɗanda suke masu haƙƙi a cikin da, shine ake kira al'asara. handama kenan da babakire da rauda ciki akan dukiyar jama'a, kamar yadda wasu suke maida ta kamar tasu ci. Dukiyar ƙasa dukiyar jama'a ce, duk wanda yake da haƙƙi a cikinta a ɗauka a bashi, kar a keɓance wasu a fifita su akan wasu. Gina anan manzon Allah ya nuna musu cewa abin nan da yayi na kyauta ga Qurayshawa ba yayi shi bane a matsayin son kai don cewa su makusantan shi ne, a ya ba su ne saboda kasancewar su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci domin sababbin musulunta ne. Kuma ba su kadai ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma akwai waɗanda suke daban manzon Allah ya musu waɗanda su ba Qurayshawa bane, kamar yadda zai zo a cikin darasin mu na yau. Manzon Allah sai ya ce fasbiru, ku dau hakuri game da irin wannan al'amari in ya wakana na handama da wasu shugabanni za su ringa yi da son kai. Manzon Allah ya ce ku dau hakuri, kar ku musu hayaniya, kar ku musu ja'inja, kar ku yi musu tawaye. Hatta tarqaw Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallama ala al-hawl, har akai lokacin da za ku haɗu da ubangijin ku, ma'ana mutuwa ta cin muku, kuma ku haɗu da manzansa ga taukin da Allah ya tanada masa a filin kiyama. Anas Allah ya kara masa yadda sai yake cewa falam nasbir, yace hakurin ni dai ba ma iya yi. An gane ko, amma ga iya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu, ko da mun ga san kai ga shugabanni to kar mu yi wata hayaniya, mu dau hakuri mu jure kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya mana. A takaice dai wannan daga cikin kuma sun gani ma ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauka ya ringa musu domin ya lallashi zukatansu. To wannan kaso har yau akwai shi, an gane ko, tare da cewa Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zama to khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, waɗannan wanda manzon Allah yake ba su yana lallashin zukatansu daga cikin dukiyar zakka, Umar sai ya daina ba su. Suka zo suka kawo kukansu suka ce Umar baya ba su. Umar ya ce yau Allah ya wadatar da mu, musulunci ya samu gindin zama, ko da ku ko babu ku yi za a yi. To amma da yawa daga cikin magabata sun tafi, har yau wannan rabon bai saraye ba yana nan. Yau ma in aka samu kafirai waɗanda suke sababbin musulunta, to ya kamata a ringa ba su wani abu daga cikin dukiyar zakka mai kauri da abin da ya kamata haka, domin su ƙara samun nutsuwa a cikin musulunci. Don haka duk wani sabon musulunta kamata ya yi jama'a ta musulmi su ringa ƙoƙarin taimaka masa, wannan zai ƙara gamsar da shi ya ƙara samun nutsuwa. In so samu ne a sama masa wata sana'a wadda zai iya tsayawa da kanshi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na gaba wanda shine darasinmu a yau, hadisin Umar ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mu'im yake faɗa, yake cewa lalle mahaifinsa Muhammad ibn Jubair ya bashi labarin cewa kakansa Jubair ibn Mu'im, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa yayin da yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa ma'ahu an-nasu muqbilan min hunayni, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci akwai wasu jama'a. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kan hanyar shi ta dawowa daga yakin Hunayn, shine yace alikat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-a'rab, yace kauyawa sai suka ratayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka zo suka yi masa ca, suka tsare masa hanya. Da suka ji labarin gashi nan tafi yana kan hanyar komawa gida Madina, an gama yakin Hunayn, dukkansu sai suka ringa fitowa suna tsare hanya. Yas'alunahu, suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ke tare da shi na dukiya na ganima, manzon Allah ya ɗauka ya ba su wannan su tsare shi, manzon Allah ya ɗauka ya ba su. Mi za a yi, hatta ar-ruhu ila samurati fa khatifat ridahu, wato sai da suka fakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam izuwa wato wata itaciya ta farar kaya. An gane aka ce samura ita ce itaciya ta farar kaya, suka matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wata riwaya da suka ringa turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka masa ca yana dauka yana basu yana dauka yana basu sai da suka danganta shi zuwa wasu itace na farar kaya wannan farar kaya da suka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka matse shi fa khabi fatri da'ahu wato sai ta warci mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya kayar sai da ta karci bayan shi kenan kayar mayafin sa sai ya rata yi da kayar da yayi gaba wannan kayar sai ta warce mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fa khafi fatri da abu wannan farar kaya sai ta warce mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai fa qala sai ya fada yace a abudi ridadi manzon Allah yace ku bani mayafina ku bani mayafina falau kana adadu hadhihi li idahi na'aman manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na inda a ce abuna akwai wato raqumma gwalgwadan yawan waɗannan itace na farar kaya a wannan dawa manzon Allah yace laqasamtuhu bainakum yace wallahi da na raba muku gaba daya inda a ce ina da raqumma wanda sun kai adadin yawan itacen farar kaya da suke wannan jeje manzon Allah yace wallahi da na raba muku gaba daya wanda fa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamo hanya daga Hunain zai zo gida da shi bayan yayi kyauta da raqumman yayi kyauta da sauran dubobin da duke abinda ya rage ne suka ringa tare hanya manzon Allah yana dauka yana basu yana dauka yana basu daidai da ila akuya dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iso gida ba da ita Madina gaba ɗaya ya rabe shine anan da suka kai shi bango manzon Allah yake faɗa musu yace falau kana adadu hadhihi li idahi na'aman yace da a ce wato yawan waɗannan itace na farar kaya a ce gaba ɗaya raqumma ne manzon Allah yace laqasamtuhu bainakum yace wallahi da na raba muku gaba ɗaya manzon Allah yace thumma la tajidunani baqilan wala kadhuban wala jabanan manzon Allah yace wallahi ba za ku sami ni ba marubaci ruwa ba dabi'a ta bace ba al'ada ta bace kuma haka ba dabi'ar kowane mumini bace wala kadhuban kuma ni manzon Allah yace ba makaryaci bane wala jabanan kuma ba matsoraci bane wanda sifofi ne uku waɗanda suke nazarki wanda kuma ba sifofi bane ba waɗanda suka dace da mai imani ruwa da ƙarya da tsoro gaba ɗayan su sifofi ne na munafikai manzon Allah yace ba za ku same ni ba bakilan marwaci wala kadhuba kuma ba za ku same ni ba wato makaryaci lafazin kadhu sigatul mubalaga ne taciccen makaryaci to kwata kwata daman ƙarya ta kuri ga annabawan Allah yana daga cikin sifa lazima ga annabawan Allah shine asiri gaskiya wala jabanan manzon Allah yace kuma ni ba za ku same ni matsoraci don haka malamai suka ce waɗannan sifofi guda uku duk wanda yake shugabantar jama'a ta musulmi to bai dace ba a ce an same shi da sifa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi uku bai dace ba kana matsayin shugaba na jama'a a same ka marubaci bai dace ba a matsayinka na shugaban jama'a a same ka makaryaci na uku bai dace ba a same ka matsoraci to ina ga waɗanda suke shugabantar jama'a a yau wanda galibi alƙawulla ne waɗanda suke na ƙarya sai kaga ana ma mutane don haka duk wanda yake shugabantar jama'a bai dace ba abinda ya san ba haka bane ba to bai dace ba ya faɗa shi shugabanci Allah yake bada shi kuma Allah shi yake tsare shugaba sababin abin da yake tsare shugaba adalci, adalci shi yake tsare kowa. Sannan haka ita wannan dukiya, dukiya ce ta Allah, kenan dukiyar jama'a dukiya ce ta Allah, amana ce ga dukkan shugaba, kar ya zamanto yana da kwabru, yana da ruwa ga talakawan shi, duk abin da ya dace a yi ya kamata ya musu kai tsaye inda da hali. Sannan kuma abu na uku, duk abin da zai faɗa ya zamanto gaskiya ne, ya fito fili ya faɗa musu gaskiya. Kenan kar a yi abin da an san ba haka ba ne, ko abin da an san ba zai iya yiwuwa ba. To shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ƙara tabbatar musu da haka. Malamai suka ce kuma wannan dalili ne wanda yake halitta mutum ya ambata wasu sifofi nashi waɗanda suke na ƙwarai. An gane ko? Ga waɗanda takan iya yiwuwa sun jahilci lamarinsa, wannan ba a kiran shi alfahari. An gane ko? Kamar yadda a nan su sa su iya yin zaton cewa kamar hana su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya nuna musa, nuna musa shi fa ba maruwaci bane, kuma shi ba makaryaci bane, kuma shi ba matsoraci bane ba. To haka ake buƙatar mumini ya zamanto ya siffanta da irin waɗannan sifofi. Kuma wannan yana nuna mana cewa mutum ya gamsu lokacin da ya nemi cewa a bashi, in har ya tabbata shi wanda yake masa alƙawarin mutum ne mai gaskiya. Kamar misali, lokacin da ka zo ka nema a taimaka maka, shi mutumin ya nuna maka cewa a yanzu babu halin taimakawa, amma insha Allah zuwa gaba zan iya taimaka maka, to wannan alƙawari da ya maka to ya zama wajibi ka yarda da shi, ka amince, ka gamsu. An gane ku? Kenan anan duk wanda aka tabbatar da cewa mutum ne mai gaskiya, to anan in yayi magana, kamar misali yayi alƙawari, to abin da ya dace ka gamsu da alƙawarin shi. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya musu wannan magana cewa inda a ce wannan itace na farar kaya gaba ɗaya surakun ma ne, manzon Allah ya ce wallahi zan raba muku su gaba ɗaya, kuma ba za ku same ni maruwaci ko makaryaci ko matsoraci. To a lokacin nan sai suka gamsu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu, suka kyale shi suka bar masa hanya. Wannan kuma hallo yana nuna mana kasancewar, kamar yadda galibi wato wannan daman ɗabi'ar su ce, su waɗanda suke kamar misali san wannan wato dukiya, kamar yadda a nan fitowa suka yi wanda suka ji labari suka ringa tsare hanya. Sannan hadisi na gaba kenan a takaice, a shahida a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wannan kumsi na ganima, manzon Allah sai da ya rabe musu gaba ɗaya, komai bai isa gida da shi Madina. Sannan hadisi na gaba, hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda, yake cewa kuntu amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun galidul hashiya, wato na kasance ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan, wato a jikinsa manzon Allah yana yafa da wani mayafi sakar birnin Najran. Najran gari ne wanda yake sananne, wanda yake da daddare, yana cikin Saudiya har yau, sunan garin bai canza ba, Najran ake kiran shi. Shine yace wa alaihi burdun najraniyun, a jikinsa wato akwai mayafi wanda yake sakar Najran, galibul hashiya, wanda yake mai kaurin cin baki. Idan aka ce alhashiya shine cin baki, to cin bakin mayafin yana da kauri, kamar yadda galibi in aka saka tufafi bakin ana zawwa a mishi wani wannan cin baki, sai a yi masa mai kauri, ba dan komai ba dan kar ya zaizaye. Shine yace galibul hashiya, mai kaurin cin baki. Fa adrakahu arabiyun, sai wani ba kauye ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin wannan tafiya, yayi maza sai da ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ya biyo baya ya cimma sa ya isko shi. Me za a yi? Fajazabahu jazbatan shadida, sai ya kuzgo ma yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuzgowa wanda take mai tsanani. Anas Allah ya kara masa yadda ya ce, hatta nazartu ila sabhati atiki nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kada aftarat bihi hashiyatu ridai min shiddati jazbatiki, yace wallahi sai da naga sharan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kace kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ta yi burdi wannan cin bakin mayafin, sai da yasa nan kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi burdi saboda tsananin husgowa. Dai idan aka ce atik shine abin da yake tsakanin nan kafada da wuya, kenan nan shine ake kira atik, kenan da ya kama mayafin ya husgo cin bakin mayafin, anan sai da yayi burdi wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga irin wauta ta mutanen gida, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shifar shugaba, shugaban duniya da lahira, amma wai ya kama mayafin ya huzgo, amma da yake duk a waɗanda Allah ya halitta babu wani mai jimiri a cikin wannan al'umma sama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me za a yi? Manzan Allah yana waiwaiwa shi ne, kamar yadda Anas yake ba mu labari, shi da ya huzgo mayafin sai ya ce da manzan Allah, murli min malillahi alladhi indak, sa'a bani wani abu daga cikin dukiyar Allah wadda take hannunka. Wai manzan Allah ya sa a dauka daga cikin dukiyar Allah a dauka a bashi. Ya za a yi faltafata ilaihi fa bahika, manzan Allah ya waiwayo shi, manzan Allah yana dariya. To kaga in kai ne ka waiwayo, me za ka wannan? Kuma wanda wannan yana nuna mana yadda mazanjiya suka samu tarbiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in wasu ne a yau shugaba suna tafiya da shi aka masa irin wannan, to ai kaga ba zai kai labari ba. To amma su ba su haro masa ba, ba su masa komai ba, sai suka kyale. Shi wanda aka makin da ya waiwayo, yana waiwayowa sai gashi yana murmushin dariya. Kuma amara lahu bi aba, manzo Allah yace ku bashi, ku dauka ku bashi. To haka ake bukatar duk wanda yake shugabantar jama'a ya jimre ma wautar wawaye. An gane ku? Duk wanda ya maka wauta to ka jimre, musamman kuma dama aljafa galibi ne ga waɗanda suke mazauna ƙauye. Kaga anan kasancewar anan kai da kake so a baka, ta yaya ya kamata a ce ka nema? A cikin laluma da dadin baki da laluma za ka nemi wanda kake son abu a wajen shi, amma ka zo ka kamo mayafinsa ka huzgo, kuma ka faɗi magana ka ce wai sa'a bani daga cikin dukiyar Allah, kaga ita kanta kalimar tana da kaushi. To amma da yake annabawan Allah, Allah ya ɗabi'antar da su akan jimiri da haƙuri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waiwayowar da yake kawai yana mai masa murmushi, bai daure masa fuska ba. Kuma take yanki manzon Allah ya ce a ɗauka a bashi, ya umarni ya ce a ɗauka a bashi. Wannan ma dai hadisin malam ya zo da shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dauka daga cikin kumusin ganima da wani abin da yake kama da haka, irin su zakka da irin su dukiya ta haraji, manzon Allah yakan dauka ya ba waɗanda suke wato abin lallasan mazukanta, saboda shi kanshi wannan ba kauyen bai samu nutsuwa a cikin musulunci, inda ya karanci musulunci da dubban shi da wannan, ba yadda za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan wauta, ba yadda za a yi. Kuma yanzu a irin wannan tsabar wautar, yanzu inda za a hana shi, kai me kake tsammani? Ba mamaki ya juya baya zuwa digadigan shi na kafirci. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa, lamma kana yawmu hunaini, yayin da ranar yakin Hunain wato ta kasance atharan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama unasan bil kisma, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fifita wasu mutane a wajen rabon dukiya ta ganima. Manzon Allah ya ringa fifita wasu. Fa'aqala aqra ibn habis mi'atan min al-ibil, wani daga cikin shugabannin larabawan kauye shine Aqra ibn Habis at-Tamimi. Manzon Allah ya lissafa rakumi 100 shi kadai ya bashi. Wa aqa uyaina ta misla zali uyaina ibn Hisn al-Fazari, shi ma manzon Allah ya dauki rakumi 100 aka bashi, shi ma wani shugaba ne a cikin jama'ar shi. Wa aqa unasan min ashrafil arabi, a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu jama'a daga cikin manya-manyan shugabannin larabawa manzon Allah ya ringa musu kyauta. Fa atharahum yawma idhin fil qisma, manzon Allah ya fifita su a wajen rabo a ran nan, ridda aka raba ganimar Hunain, manzon Allah ya ringa fifita su. Wanda hikima ko wannan lallashin zukatan su ne, mutane ne manya wanda kuma suna da jama'a a bayan su wanda kuma basu jima ba da musulunta, manzon Allah ya ringa fifita su. Fala rajulun, sai wani mutum ya fada sai ya ce wallahi inna hadhihi liqismata ma udida fiha wa ma urida biha wajhullahi, yace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na lalle wannan rabo da aka yi a yau, yace ba a yi adalci a cikin sa kuma ba a yi shi ba dan Allah. Wai wannan rabo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi adalci ba kuma bai yi ba dan Allah, shine yace inna hadhihi liqisma, wannan rabo da aka yi a yau ma udida fiha, yace ba a yi adalci a cikin sa, wa ma urida biha wajhullahi, kuma ba a yi shi ba dan Allah. Kenan me yake zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi anan? Zalunci. Saboda kishiyar adalci shine zalunci. Ba kuntu sai na fada inji Abdullahi dan Mas'ud, nace wallahi la ukhbiranna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, rantsuwa nake da ubangiji na, yace wallahi sai na fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mummunar kalima da ka fada, sai na fada masa wannan. Kuma ba a kiran shi annabimanci, an gane ko? Wanda shi in aka ce annabimanci, ka dauki fadar wani ka kai ma wani dan ka bata abin da yake tsakanin su, to wanda wannan tuhuma ce yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da rashin adalci, wanda kuma ya zama wajibi a fada masa, saboda kalima ce wanda take fitowa daga munafikai. Shine anan Abdullahi dan Mas'ud yace fa ataituhu, sai na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa akhbartuhu, na bashi labari game da abinda wannan mutumin ya fada. Fa qala, sai manzon Allah ya ce faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu, wane ne zai yi adalci in har Allah da manzansa ba su yi adalci ba? Wane ne zai yi adalci in har Allah da manzansa ba su yi adalci ba? Manzon Allah sai yake cewa rahimallahu Musa, Allah ya ji kan annabi Musa, qad udhiya bi akthar min hadha fa sabara, tabbas an cutar da annabi Musa fiye da wannan cutarwa da aka mun, amma annabi Musa sai ya dauka guri ya jimre. Dama haka Allah ya umarce shi, ulaikal ladina hadahumullahu fabihu ulaikal ladina hadahumullahu fabihu ulaikal ladina hadallahu fabihu dahum mutadi, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, dan haka kai ma kai koyi da shiryar su, kai koyi da shiryar su. Kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi a cikin suratul ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ka dau hakuri yadda ma'abuta himma da kokari daga cikin annabawa suka dau hakuri. Shine anan manzon Allah ya tuna irin cutar wanda aka ma annabi Musa, sai yake masa addu'a yace Allah ya jikan annabi Musa, tabbas an cutar da shi fiye da cutar wanda aka amma mi yayi hakuri ya dauka shine can Allah subhanahu wataala yake lallashi manzon sa yake cewa kadina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu fa innahum la yukadhibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وشيني أنم نزع الله صلى الله عليه وسلم تاكي كسي دوها كني سبو دوانا كلمات ودتكي تاكي متك أو جموني شوغبا kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a siffanta shi da zalunci cewa bai yi adalci a cikin wannan rago ba shi yasa wannan yana karantar da mu duk wanda yake shugabantar jama'a kamar yadda ya gabata a baya duk abin da zai tinkare ka a matsayin ka na shugaban jama'a fada da aiki waɗanda suke na wauta na rashin dacewa to abin da ya kamata ka dau hakuri kaga shi wancan makauye wauta ce a aikace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huzgo mayafinsa shi kuma wannan kalima ce mummuna ya fada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sai ya dau hakuri haka lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda Uyayna ibn Hisn al-Fazari wanda ya gabata a cikin wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wanda yake cikin wannan hadisi wanda manzon Allah ya sa aka lissafa raƙumi 100 aka bashi a lokacin Umar yana khalifa yazo gun Umar ya bi hanyar wani dan uwan shi dan amminsa ya masa hanya cewa ya samu ganawa da Umar da ya samu ganawa da Umar sai yake cewa ibn al-Khattab yace ka kiyaye mu ya kai dan Khattab yace baka yi mana kankaurar kyauta kuma baka mana hukunci da adalci ma'ana abinda manzon Allah yake ba mu na kyauta baka ba Umar Allah ya kara masa yadda ya ja hannu zai dambace shi wannan dan ammin nasa sai yace ya amiral mu'minin yace baka ji ba Allah yana fada khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili sai yace wa inna hadha min al jahili Ubangiji ta'ala ya faɗa ka rigi rangwame ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka kauda kai game da wawaye yace wannan yana daga cikin wawaye masu wauta kamar an tsinke wuta Umar Allah ya kara masa yadda sai ya lumtu to haka duk abinda za a ma a matsayin ka na shugaban jama'a na maganganu marasa kyau ko wani aiki mara kyau to ka kauda kai kamar yadda anan shi wannan ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma kasancewar a lokacin nan kamar yadda yake cikin wata riwaya Ibn Mas'ud ya shike cewa wallahi fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza yadda kasan an kwaba lalle ta yi jajjawur ran shi ya baci yace har ma sai da nace wallahi nan gaba bazan koma dauko wata magana in naji in zo in fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda na garin shi ya baci akan wannan magana da aka fada masa amma manzon Allah sai ya dau hakuri sanan hadisi na gaba hadisin Asma biyar Abu Bakar Allah ya kara musu yadda take fada tace kuntu anqulun nawamin ardi zubairi التي أطبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي تجي ناكسا نجي إنا سنجي كوي كويو شيني واتو دا انت بينو كينا أغاني كو سبو دا إتبونا شاري كايكي دو وسي إتا چي باعا إن إتا چي باعا برنس إن أكا برس سرو وازاسي إن سكا سرو كما دوكا غبات إزاسو حانا إتا چم ودن دسكا هدو سيام فاني سي كنكي dan haka kenan gona ce ta dabino to ƴaƴan dabino waɗanda suka fado su ne take tsincewa ita Asma'u biyar Abu Bakar shine annawa idan ta tsince su sai ta ɗauka shine tace sai in ɗauka a kaina wahiya minni ala sulusai farsaki tace sai nayi tafiya ta kashi biyu daga cikin ukun farsaki inje in zubda in ta tsince ƴaƴan dabinan a cikin gonar mai gidanta shine Az-Zubair ibn al-Awwam a kanta take dauka sai ta yi tafiya ta kashi biyu daga cikin ukun farsak shi farsak wani ma'auni ne na tafiya abinda yake mil uku ne kenan aka dan tafiyar wajen mil biyu take ta ji wannan zakumi akan ta wanda ta tsince ƴaƴan wannan sai ta yi tafiyar wajen mil biyu ta je ta zubda kuma ta dawo wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da a shari'a ta musulunci dole ne mace ta yi ma mijinta hidima an gane ko yana daga cikin abinda musulunci ya shar'anta hidima mace ta yi ma mijinta sabani ga wasu waɗanda suke ganin cewa ba haƙƙi bane ba akan ta kawai in ta ma yi taimaka maka ne ta yi ba a lazumta mata ba wannan sabanin abin da yake ne in ka koma dukkan matan sahabbai ko kuma kafin su ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi masa hidima mun wuce da hadisin da Fatima Allah ya kara mata yadda hannunta sai da yayi kanta saboda nikan gari ta zo lokacin da ta ji labarin an kawo wasu bayi wata dukiya ta zo ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka mata a bata bawa daya wanda zai rage mata aikace-aikace manzon Allah ya ce ba zan fifita ki akan waɗannan talakawa waɗanda suke tare da ni ma'ana sun fi ki bukata amma ki je ki shawarci mijinki Ali in har kuna so in ba ku fiye da abin da kuka tambaya ta je ta faɗa ma Aliyu ya ce je kiki ce abin da yafi abin da muka roka shi muke so manzon Allah ya karantar da su addu'a ta kwanci shine yin tasbihi 34 da kabbara 34 wannan 33 kai da subhanallahi 33 wanda yana daga cikin addu'ar kwanci wanda duk wanda ya lazumce ta ubangiji ta'ala yakan yaye masa duk wani kunci na rayuwar duniya da makoma lahira to dan haka shine anan hidimar da take ma mijinta Az-Zubair ibn al-Awwam gonar da manzon Allah ya yanka ya bashi wanda kuma daga cikin dukiya ce ta Banu Nadir Yahudawan Madina wanda aka kore su manzon Allah ya yanka masa wani jeji a cikin gonakan manzon Allah ya yanka masa gona babba to shine sai ta fita ta tsince waɗannan ƴaƴan dabino in ta tsince ta sa zakumi sai ta yi tafiya ta wajen mil biyu shine sulusai na farsaki duk farsaki ɗaya mil uku ne kaga shi kuma din mil wato metr 1500 ne kenan mil biyu kilo uku ne kenan a lissafin mu anan tafiyar kilo uku take ta ɗauki wannan zakumi akan ta je ta zauna kuma sannan ta dawo kuma ta koma tsincewa kaga tafiya kilo uku ko ai ba kusa bane ba a kafa kilo uku daga nan ai ya kusa a airport ya kusa gidan jirgi na ne a kanan ya kusa haka go? Ha? Bai kaiwa go? To yanzu dai misali in ka ɗauka daga nan kilo uku ya kusa so ne daf tun daga wannan tudu na wannan benin wannan na so ne tara sai ka zo nan kasuwar guda nan kinan kai kilo guda daga nan kuma ai za ka wuce tudun wannan za ka wuce tashar agadas sannan daga tashar agadas zuwa soni dafa ai bai wuce ba kilo guda aƙalla tafiyar ta kai kusan kilo uku a kan da take ɗauka shine Abu Damra daga Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma mahaifinsa Zubair wata gona daga cikin dukiyar Yahudawa Banu Nadir lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙon cewa a kore su daga birnin Madina a sababin makiba alƙawarin da suka warware na nihin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na kenan wannan shi ma daga cikin kenan sulusun ganima daga cikin wannan daga cikin ganimar yaƙi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya yanka wannan gona ya bashi domin yana daga cikin alfai sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Umar Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle Umar dan Khattab ajilal yahuda wan nasara min ardil hijaz, ya kuri yahudawa da su da yan mushan daga cikin yanki na hijaz. In aka ce hijaz shine kenan yanki na larabawa, abinda ya shafi makka da madina da fa'id wannan yanki gaba daya. Umar Allah ya kara masa yadda shi ya fitar da dukkan wani ba yahudi da duk wani ba nasari daga wannan yanki, wanda wannan daman alkawari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tun kafin ya bar duniya. Yake cewa addini biyu, manzon Allah ya ce bai dace ba a ce ya wanzu a cikin hijazi. An gane ko? Manzon Allah ya yi niyyar duk wani arni sai ya fitar da shi, sai ya kore su daga wannan yanki. To ya koma zuwa ga ubangijinsa, wannan al'amari bai zartar da shi ba. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa, shi ma dai ayyuka suka masa yawa ba tare da ya zartar da wannan alƙawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar da ya zama khalifa, dukkan wasu yahudawa da ƴan mushan Umar ya tattara su ya kore su daga nan. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama damma zahara ala ahli khaybara, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba akan yahudawan Khaybar a shekara ta 7 aka ci su da yaki, arada an yukhrija al-yahuda minha, manzon Allah yayi nihin ya fitar da yahudawa daga birnin Khaybar. Wa kanat al-ardu lamma zahara alaiha lil-yahudi wa lir-rasul sallallahu alaihi wasallama wa lil-muslimin, ita ko wannan kasa ta Khaybar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba akan ta, kasa ce ta yahudawa kuma ta manzon Allah da musulmi. Kamar yadda a cikin wata riwaya shine yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba akan wannan kasa ta Khaybar, shine yace kasa ce wato ta Allah, lillahi wa lirrasuli wa lilmuslimina, ta Allah ce da manzansa da musulmi. Shine wasu malamai suka ce wannan shine daidan lafazin da ya dace a cikin wannan lafazin, to tare da cewa sun ce ijmalin cewa mafi yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba ya amshe daga hannun yahudu, wasu bangaren kuma yana hannunsu, shi yasa ke naka ce lil yahudi wa lirrasuli wa lilmuslimina. Ko kuma kasancewar kafin a yi galaba ta yahudi ce, to amma tunda an yi galaba ta zama tawa, ta zama ta Allah da manzansa da mu'minai. To shine a lokacin nan fa sa'ala al-yahudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yatrukahum, yahudawa sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya bar su. Ala an yakful amala walahum nisfu thamar, cewa su za su dauki nauyin noma waɗannan gonakai, abinda aka samu na amfani a raba tsakiya a basu rabi. An gane ko? Shi ne ake cewa musara'a, ko kuma a ce musaka. Mutum ya baka gona ka je ka noma, abinda aka samu na amfani ku raba iya yadda kuka dandance kuka yi yarjejeniya, in ma a raba tsakiya ko a kasa uku, shi ya dau kashi biyu kai mai gona ka dau kashi ɗaya, ko kuma kai mai gona ka dau kashi biyu shi ya dau kashi ɗaya, a iya yadda kuka dandance. To shine anan suka nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bara musu gona kansu ci gaba da nomawa. Ala an yakful amala, akan cewa su za su dauki nauyin dukkan aikin kenan noma. Walahum nisfu thamar, kenan na gare su rabin ƴaƴan itacen in an girbe, kenan su dau rabi akai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya ce da su, natrukukum ala zalika mashina, za mu bar ku akan haka kamar yadda kuka nema, amma iya yadda muka so, ko yau muka ga dama kenan za mu karbe gonakan mu. An gane ku? Mun bar ku akan yadda kuka nema, ku ci gaba da nomawa, abinda aka samu na amfani a raba tsakiya, ku dau rabi mu dau rabi, amma mashina iya yadda muka so, ko yau muka so sai mu tada wannan magana da mu kai. Kenan kana iya faɗa ma mutum zan baka gona je kaka noma, amma duk lokacin da naga dama zan karbe gonata, je kaka noma abinda aka samu mu raba. in ka ka masa alƙawarin wasu shekaru to kuma ya kamata a cika wannan shekaru matukar wata matsala ba ta biyo baya ba ta warware alƙawari akan haka in ka ce masa shekara biyu ko shekara uku to wannan shekaru ya kamata a cika su shine yace fa ukiru sai aka tabbatar da su akan haka hatta ajlahum Umar fi imaratihi har aka kai lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da yake shugabanci ma'ana yana khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya kore su ya fitar da su ila Taima'a suka koma can birnin Taima'a wa Ariha da birnin Ariha wanda yana daga cikin garuruwa ne wadanda suke na sha Umar Allah ya kara masa yadda shi ya kore su di Yahudawa wanda suke yankin Madina da Makka da Taif da sauransu da wadanda suke nan Khaybar gaba ɗaya Umar Allah ya kara masa yadda shi ya kore su ya maida su cikin biranen Sham birnin Taima da birnin Ariha da Azra'at duncin suka koma nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.